turaish ani rukuwa ya bish ni da Allah nake nema sargin da ke bani nish ba kai kai mutum ba tsayaya zaka kish kun ga shi rayuwan nan dole sai muna yi muna tuba mutuwa baya noki kun ga ya kamata muna tufa duniya rigar aro mutuwa ba ruwan shi da yaro Me gudi ko talanka wani ma sai kana shagalinka wa ka jiya jiya dawo kana business kana rage awo ya kamata mu je na tsakawo mu kai kan mu kasa mu dan rage yawo wa ka jiya jiya dawo kai kan mu kasa mu dan rage yawo what's it just love come on we go yo she ne za mu mutu go je tu wan yi wo toji bolobo na after you die you je when you old je when you old je when you old yo she ne za mu
Shew man akramaka Allah hade maji amade maji maji danski aya taya yo maji bo yebeso yo mantovo mantovo je bayani aki ganda gaki dali ko lipuli Abushi ya haki uyo Meneke haki no Meneke haki mbani adamo no Tuwana haki kwenye hivyo ino Tuwana haki za kama wayo kono no Ma, hege higa kono Yowako so kwa luhige chini Nay, nine, you know, I can't wait. I do, I mean, Lisa.